Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-mubu'usir hayatul bil-alamin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna sayyidikim. Shama'ilul Muhammadiyya na al-imamu Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Babi nashabini ke cewa babu ma ja'a fi zikir khatami rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baban da ke bayanin ambaton abin da yazo cikin zobe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi samaniyatu ahadith, cikin shi akwai hadisi guda 8. الإمام الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال يكي تيوا كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم زوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم ياكسا نتي من ورق إن أزرهاني وكان فسه هبشيا ياكسا نتي ونن دنيا تاشي بهبشي تهبشتي ونسدوبي الفس شيني ونن تدن لكي جيكين زوبي نبايا شي أيكي تيما الفس to ya kasance habashiyan na habasha ne malamai suka ce ma'ana shi yani hajaran habashi yana ne dutse ne na habasha ai fassan min juz'in aw aqiqan fa inna ma'adinu ma bil habsha wal yaman ma'adinin shi daga habasha ne wasu suka ce launin shi baki ne ma'ana shi ne habashiya naga hadisi na gaba daga ibnu umar annan nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fidda ya riki azruha zubi na azruha fa kana yakhatimu bihi ya kasance yana yin kashe da shi wala yalbasuhu bayyasa shi kene ya kasance wannan shi ana kiran shi da khatam dan saboda da shi kuma ake yin kashe a jikin shi a rubuta Muhammadur Rasulullah to a jikin shi kuma in ya tashi ai kalaitar kamar da zan mu zo gaba shi da shi yake kashe kene suka ce yana kashe da shi bai sa shi amma cewa la yalbasuhu bai inganta ba yace du sahihin duna qawluhu la yalbasuhu fa innahu shaz cewa la yalbasuhu shaz yan magana ce hakikanin gaskiya yana sa shi وكذا قال في صحيح النسائي كيكي cikin sahihin nasa'i dan saboda ya tabbata ya inganta gashin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa zoban shi ba kashin kade yake da shi ba qala abu isa abu isa ce abu bishr ismu ja'far ibn abi wahshiya hadisi na gaba daga anas dan malik qala yake cewa kana khatam rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fidda zoban manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na azruhani fasuhu minhu hatta da wannan tudun nashi shi ma daga gare shi yake daga azruha kenan na gaba daga Anas dan Malik yace lamma arada annabi sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila al-ajami yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya rubuta zuwa ga gwarawa sune duk wanda ba su ji larabci kila lahu sai aka ce mishi innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam ai gwarawa ba su amsa littahi wanda ya kasance takarda ko letter wanda ta kasance da kashi a kanta fastana khataman sai ya aikata yasa aka mishi aka kera mishi khatami faka anni anzuru ila bayadihi kamar gani ina kallon horin shi fi kaffihi a cikin tahin annabi sallallahu alaihi wasallam naga Anas dan Malik hadisin gaba yace kana naqashu khatamin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance zane na jikin zoban annabi sallallahu alaihi wasallam shine an sa Muhammad asadar guda da rasulu asadar guda Allahu asadar guda kenan Muhammadur Rasulullah amma ba ajira ba Muhammad yin asama rasulu a kasa Allahu a kasa kenan kowanne akan sadara guda dan saboda ya zamana daidai tsawon zobe bai kai ba inda za a rubuta wannan duka a cikin sadar guda sai dara guda sai aka raba su in hadisi na gaba annan nabi su kenan shi yasa daga an yi kashe za a ga gashinan sunan shi ne a sama Muhammadu Rasulullah annan nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Kaisar wa Najashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta letter zuwa ga Kisra da Kaisar da Najashi faqila lahu sai aka ce mishi kenan ga su gwarawan da aka ce ba su amsa wanda ba laraba ba innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatamin su ba su amsa wata takarda sai in tana da kashe fasaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka saka mishi zobi halqatuhu fidda wannan dan kuriqin da ke jikin shi azurfa ce wa nuki shafihi aka yi zane jikin shi shine muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisi na 109 dan tsallake sanadin zuwa Anas dan Malik annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza da khalal khala ya kasance idan zai shiga ban daki na za a khatamu sai ya cire zoban shi kenan nan dan saboda mun gani da kai cewa an rubuta Muhammadur Rasulullah a jikin shi sallallahu alaihi wasallam shi yasa za a cire shi in za a shiga abin nan shi yasa daga cikin adabul khulul khala ake cewa naza khatamihi mutum ya cire mun gan shi a iziya ya cire zoban shi in zai shiga dushin ya kasance da sunan Allah a cikin shi daga ibnu umar hadisi na gaba ittakhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamin min warq manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riki zobe na azruha fa kana fi yadihi ya kasance yana cikin hannun shi summa kana fiye da Abubakar sai ne kasance a hannun Abubakar da ya zama halifa wa yadu Umar da hannun Umar summa kana fiye da Usman radiyallahu anhu sai ne kasance zuban nan na Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hannun Usman hatta waka fi bi'ir arisa sai da kubuci ya fada rijiyar aris na kashuhu zanan shi shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan shine tarihin zuban haga inda ya bace a zamanin Usman ya fada rijiya akai ta tuna akai ta nema ba a same shi ba babe na gaba babu ma jin afi annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya takhatamu fi yaminihi baban da yake bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa zuban shi ne a dama shi wa fihi tis'atu ahadisi kin shi akwai hadisi tara daga al-imamu tirmizi da sanadin shi har zuwa ali ibn abi talib radiyallahu anhu yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya labasu khatamahu fi yaminihi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanya zoban shi a dama shi kenan a dama yake sashi hadisi na gaba yace an Hammad ibn Salama yace ra'aytu ibn Abi Rafi naga ibn Abi Rafi ya takhattamu fi yamini yana sa zobe a dama shi fasaltu an zalika na tambaye shi game da haka fa kala sai yace ra'aytu Abdullah ibn Ja'far ya takhattamu fi yamini naga Abdullah dan Ja'far yana sa zobe a hannun shi wa kala Abdullah ibn Ja'far a dama shi ma Abdullah dan Ja'far sai yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhattamu fi yaminihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sa zobe shi ma a dama shi kenan koyi ne yake da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duka abubuwa ne sun kasance na dabi'a ba na shari'a ba ba wai a shari'a bane cewa sai ka sa shi dama da haramun ne ka sa a hagun ko makaruhi ne a abubuwa ne na dabi'a amma duk da haka wanda yayi su da koyi dan koyi da Annabi cewa yana sawa a dama ni ma bari in sa zai samu ladan koyi da shi koda cikin abubuwa ne na dabi'a amma ba wai ana nihin dole sai a dama ba sai kayan ado ne wanda ya ga dama sa a hagu wanda ya ga dama sa a dama ba hani akai ba kawai ana ba mu labarin shi dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda yake an Abdullah ibn Ja'far kenan wannan wani ba zai kira shi ba cewa sunna zobe shine sa shi dama dan ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa la wannan abubuwa ne na dabi'a shi yasa zan mu ga wasu daga cikin sahabban da makamantansu su kuma a hagu suke sawa dan ba Annabi sallallahu alaihi wasallam umarni yayi ba cewa a sa a dama annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya takhattamu fi yaminihi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sa zobe a cikin dama shi kuma hikimar anan gurin saboda shi nashi mun gani da sunan Allah a jiki kuma hagun da ita ake kama ruwa da ita ake bawali da ita ake komai duk wani abu na kazamta da ita ake yi to kenan ba zai zama na ba a sa shi kuma ayi wannan da shi حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yana sanya zobe a dama shi a dama yake sa zoben shi kamar yadda ya wuce daga as-salt ibn abdullah ce kana ibn abbas ya takhattamu fi yamin ibn abbas yana sanya zoben shi a dama shi wala akhaluhu illa qala banna zatan sai ya ce kana rasulullah sai takhattamu fi yamin ma'ana ina zatan kuma cewa yayi annabi yana kasa zoban shi a dama hadisi na gaba daga ibnu umar annabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki zobe na azruha wa ja'ala fasuhu ya sanya wannan korikin shi min mayali kafahu abinda ke bin tahin shi wani kashe fihi ya sanya a cikin shi muhammadu rasulullah ya sanya shi muhammadu rasulullah kenan kamar yadda muka gani kenan anan gurin an nuna mana cewa wannan adan wannan tudu-tudun na zobe da yake aka rubuta Muhammadu Rasulullah shi kuma daga ciki yake kenan daga ciki ta yadda ko haka yayi rubutun ta huska wajen huskar shi yake kallo kuma mun gani cewa shi dan saboda a matsayin khatami ne a matsayin kashe ya sa shi ko letter akai da shi ake wani ha an yankusha ahadun alaihi ya hana wani yayi zane akan shi cewa wani yayi zobe ya sa Muhammadu Rasulullah an hana wa huwa allazi saqada min mu'aykib fi bi'r aris me yasa saboda kashe ne kashe bai yi ba a ce wani ya dau na wani kuma shi ma yana yi kenan tunda an sa sunan shi to an sa muhammadu rasulullah to wani bai yi ba kuma shi ma ya rika yin haka nan shine ya fada cikin rijiya mu'aykib daga ja'far ibn muhammad daga wani ce kana al-hasan wal husayn da hasan da husayn radiyallahu anhuma Allah ya rada su ya takhattamani fi yasarihima suna sanya zoban su a cikin hagun kun ga kamar yadda na faɗa ba abubuwa bane da za a ce sunna ce in an yi sa a hagun an saba ma sunna a'a abubuwa ne na dabi'a ya sha bambam da kamar a ce yana cin abinci da dama shi yana hudda majina da hagun kin shi su wannan sunna ne amma wannan abu ne na ado abu ne na dabi'a ba cewa yi ba ka ai shi yasa suke sabawa ga Hassan da Hussein amma sun kasance su suna sawa a hagumkin su dan sun san sawa wacce ba umarni bane daga Annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne na dabi'a sahihin hadisi ne Tirmidhi ma ya hudu shi a cikin sunanin shi hadisi na gaba daga Muhammad ibn Isa wa huwa ibn Dabba daga Anas dan Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana taqaddama fi yaminihi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sa zubi a dama shi Abu Isa ce haza hadisin garibin hadisi ne bako garibin hadisi shine wanda aka rawaito shi ta hanya guda la na arifu illa min hadisi Sa'id ibn Abi Aruba an qatada an Anas annabi sallallahu alaihi wasallam hawa haza illa min hazal wajhi ta wannan huska kada yazo wa rawabu adu ashabu qatada wasu daga cikin almajiran qatada sun rawaito daga qatada daga Anas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana taqaddamu fi yasari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sa zubi a hagun in shi wa huwa hadisun la yasihu aidan yade shi bai inganta ba na cewa annabi yana sa a hagun a dama Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sawa hadisi na 100 daidai daga Musa ibn Uqba daga Nafi'u daga Ibn Umar yace ittakhadha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khataman min zahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki zobe na abun nan na zinari fa kana yalbasuhu fi yaminihi ya kasance yana sanya shi a cikin dama shi fattakhadha an-nasu khawatiman min zahabin sai mutane kowa yi zobe na zinari fadaraha hu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gehwa shi wa qala ya la albasuhu abadan bazan sanya shi ba har abada fadaraha an-nasu khawatimuhum sai mutane suka gehwa zoban su gaba ɗaya kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam gehwawa yi su ma su duka gehwa suka yi ba wanda yace to ni bari in rike ko na saida ko in sake in ni wani abu daban da shi ko in kai ma matata su da mata ya halitta su sa a tunda suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gehwa kowa gehwa nashi ya kuma bai ƙara koma gare shi ba duka wannan saboda koyi da kuma tsananin biyayya ga komai da komai na Annabi alaihi salatu wasalam ne babu ina ga babu ma ja a fi sifati sayfi rasulullahi fihi arba'atu hadis hadisai hudu ne kada ya cikin shi daga Anas yace kana qabi'atu sayfi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min fidda ya kasance kenan can takaitaccen lamarin zoben Annabi sallallahu alaihi wasallam da farko ya dauki na zinari sai ya gehwa shi to ya zama na yanzu ba za a yi mutum ba zai yi zobe na zinari ba indai ba mace ba sai dai na azruha shi ya halitta ga namiji na mata kuma ya halitta duka gaba daya kanat qabi'atu sayfi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min fidda ya kasance marikin takobin Annabi sallallahu alaihi wasallam na azruhani takobi inda ake rikewa kannan nashi da ake rikewa to na Annabi sallallahu alaihi wasallam da azruhan aka yi shi an qatada an sa'id ibn abil hasan al-basri kale ke cewa kana qabi'atu sayfi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min fidda marikin kan takobin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na azruhani hadisi na gaba daga hudhu ibn abil had an jaddi yace da khala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makkata yawmal fatih Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka ranar fatahu Makka wa ala sayfihi zahabun azkin takobin shi akwai azru zinari wa fidda da azruha azruha an ga mana inda take shine marikin kan qala dalib dalibi ce fasaltuhu an al-fidda na tambaye shi game da azruha yace kanat qabi'atu sayfi min fidda ya kasance kan takobin marikin takobin shine na azruha kamar yadda ya gabata can hadisi na 104 daga ibn sirri ne ce sana'atu sayfi ala sayfi samurata ibn jindub nayi takobi na irin yadda samura dan jindub yayi takobin shi sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi kuma ibn sirrin tabi'in wa za'ama samura yace annahu sana'a sayfahu shi ya kera takobin shi ne ala sayfi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan takobi na annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana hanafiyyan ya kasance takobi ne na wannan kabila bani hanafiyya Hanafiyan ala hay'ati suyufi bani Hanifa qabilatu Musaylamatul Kazzab ma'ana akan siffa ta takobin da ake kerawa na bani Hanifa qabilatu Musaylamatul Kazzab su yake ce ma bani Hanafiya bi anna sani'ahu me yasa nan gurin tunkahin ma Musaylamatul Kazzab kin yayi da awa annabta ya bata ma qabilar su suna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance takobin su daga can ake su suke kera takobin hamma Annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen su aka kawo shi لان صانعه منهم اي عملك عملهم وكانوا معروفين بحسن صناعه السيف sun kasance kabila ce sanannu da kwarewa wajen iya takobi na kirki shi yasa su suka yi na annabi alaihi salatu wasalam an gun zan mutakaita isa don haka da barkan ka manta da sati mai zuwa haidi subu duladi juma'a da ta zama idan an yi rantsar su ne na subu doladi in kai